mita 88 da 0.5 da lafiyar muryar zamani. Sunana Tijjani Adamu, kaitsi daga masallacin Masjid Ibn Abbas da ke unguwar Shagari, kwata Salani Shauda, karamar hukumar Kumbotso, inda yanzu haka aka idar da sallah Juma'a daidai wannan lokaci, kuma yanzu haka muna tare da limamin da ya ja sallah a wannan lokaci, kuma za mu ji kudurarsa da tukun sa a yau dinnan a takaice. Za mu so mu ji cikakken suna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Abubakar Yakub, wanda kuma ni na'ibi ne na limam na masallacin na Juma'a. Wato yau hudubar mu ko ince hudubar ta abin da ta kusa manyan abubuwa ne guda biyu. Na farko magana akan ma'aji, kamar abin da ake cewa treasurer a turanci, wanda duk za a ba wata dukiya a ce ka raba mutane ko ka ba wane ko wane ya dauki kaza. Wato ya tabbatar abin nan da aka ce da shi aka bashi umarni daga sama ya aikata shi. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato al-kadhnil muslimil amin, wato ma'aji treasurer musulmi wanda yake amintacce, alladhi yunfidhu ma umira bih, wanda yake datar da abin da aka umarce shi da shi, fa yudihi kamilan muwaffiran, kuma sai ya bada abin da aka ce ba cikakke gamsasshe tare da wato sahalewaransa, ba jin kyashi ko hasada ko bakin ciki. To yace ahadul mutasaddiqin, shi ma yana daya daga masu bada sadakar, in sadaka ce in kyauta ce yadda aka ba asalin mai dukiyar lada, haka shi ma za a bashi lada saboda isar da ita inda aka ce ya bayar. Musamman wannan abubuwan da suka faru na wato ƴan sadar rigimun da aka yi, sai muka samu labarai a gidajen radio da medias cewa abubuwan da aka ce a raba ɗin na COVID-19, an ce a wasu jihohin ba a kai ga rabawa ba, wasu jihohin kuma sun raba. Shi ne muka ji hankalin hukumomi yadda shugaban ƙasa ya ba su ce su raba. Rabawa ne ita fa alkhairi ga mutane, dan a lokacin ma ana cikin tsanani da takura da yunwa, har da yanzu nan ma ana cikin wannan hali. Daya bangaren abinda hudubar ta kunsa a takeice, shi ma dai game da wannan hayaniya ta NDSAS da aka yi, sai ga labari ya zo cewa wasu gungun matasa sun fasa wasu shopping malls, kamar a ce store ko kantina, mallakin wasu ƴan kasuwa sun sace abubuwan da suke ciki, kuma har suna cewa wai sun samu ganima. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar yana cewa wallahi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bi ghairi haqqi illa laqiya allaha yahmiluhu yawm al-qiyam, ce wallahi babu ɗaya daga cikin ku wanda zai dauki wani abu ba tare da haƙin sa ba, sai ya gamu da Allah gobe al-qiyama yana dauke da wannan abu. Yanzu misali, wanda ya fasakanta ya dauki wato buhun shinkafa ko katan din makaroni, gobe alkiyama sai an turo masa shi a kansa, ya zo da shi a cikin taron alkiyama a kunyace ga barawon shinkafa ko ga barawon makaroni ko ga barawon wani abu. Saboda haka kuma muke kira ga su ma matasa, mu a fahimtar mu ta addini, zanga-zanga baya daga cikin addini, kamar tawaye ne ga shugabanni, a iya rubuce-rubuce da za a nusa da su cewa muna buƙatar kaza, ma san a kaza, ballantana wasu samu mafaka su fage da zanga-zanga su yi irin abin nan da suke. Dan naji wato mai magana da yawan 'yan sanda ce sun kama akalla mutum 50 da ɗoriya a jihar Kano, wasu sun ɗauki plasma na mutane, wasu sun ɗauki DVD na mutane, wasu sun ce gani, masu fasa kantinan mutane sun yi sace-sace. To amma akwai hanyar tuba, duk wanda yake so ya tuba abu ne ɗauka ya mai da shi, ya mai da shi ya tubar wa Ubangiji, kada ya ci. In kuma akwai danja wajen mayarwa, ko yana ya ji wa'azi amma yana tsoron idan mayar bai za a iya kama shi a kurkuku ko wani abu, to kada ya ci wannan kuɗi, ya sadakar da shi ga wasu miskinai ko wasu wato ainihin marayu da makamantansu, amma kada su ya ci wannan kuɗin, ya ce ya ci haramun, ya ci haramun, ya ci haramun. Wannan shi ne takaice abin da kuka ta kusa insha Allah.
Mika 88 da 0.5 da lafiyar muryar zamani. Sunana Tijjani Adamu, da masallacin Juma'a na Abbas bin Abdullahi da ke nan Shagari, kuta Salani Shauda, garmar hukumar Kumbotso, sai kun kare jina.